MouseOfSongs.com.
Da tambaran da ruwa ta babba da saul saul za mu gaida baba matsara godan baka iya ba bella shehu bai fushi daga ba kashin kasa ba hari gido ba a taimako baka jiya gaza ba dan bai fadin abin da bai iya ba inda inda hali na zamba Nasir dan farayin shi bai iya ba bis ambassada mai tsaya kulun ba kace in gaida da ruwa ta babba barbe san waka bazan ki ba Alhaji Bello da ruwa ta babba ta ka lafiya jinin sarakai Dan zaki muje alafiya daiya gar na kaki madam bati na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba Rabbi dade daran kadan sarakai
Dan zaki muje alafiya dai gar na kaki madam bati na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba Rabbi ya ja Gam zaki muje alafiya dai gar na kake madam bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba Rabbi ya karamar ta bar saraki
Dan sarki muje alafiya dai alfarma ilahu ya zuba ma mai daraja bakan baman nagarta ga kwazo ga Bello bai da kyama mai tausayi da salasala tsayayya mun kasar gida na masu girma da ka san da ruwa ta babba Alhaji Bello shehu mai makamai
Gam zaki muje alafiya dai gar na kake madam bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba Rabbi ya ja daren fadan sarakai
shi dan ruwa ta baya san mugunta sannan bai zama da mai mugunta mai kishi na dukkan al'umma ne kar kuma tsogurin ga masu mauta tun kawon ɗiyan gidan nagarta yayi gadan halin gidan zumunta Alhaji Bello salli dan ruwa ta farfisa yake zubar kalamai
Gam zaki muje alafiya dai gar na kake madam bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba Rabbi ya ja daren kadan sarakai
mai girma Allah ya kara girma alfarmar gidan ku ba irin ta masarautar da ta wuce kwatance zan zauta dade da martabar ta kai akai wadan ruwa ta babba Alhaji Bello shehu mai nagarta Rabbi ya kara daraja ga baba mani shehu shikin sarakai
Gam zaki muje alafiya dai gar na kake madam bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba Rabbi ya ja daren kadan sarakai
Dan zaki tilaza ayo ya bama ka zama garkuwan gurin talaka hadari sa gaban ka je a sannu Allah ya yi martaba abunka daraja ce ilahu ya ajema gode mas ya kara daukaka ka halayen ka na da kyau na duba balle ma hali irin na jin kai
Gam zaki muje alafiya dai gar na kake madam bace na gaske sarakai
anya na di na daruwa ta babba Allah dai ya kara tallafa ma sarautar nan ta daruwa ta babba adukai ba sai dai kama su girma Alhaji Bello mai dubun mutane kaga tururuwa gaban da yamma halin mutun da shi ake sanin shi kyakkyawan hali ake fada mai
gamza ki muje a lafiya dai dar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
gogwar maya rago bazan iya ba shi dan ruwa ta ya dade yana yi ga sarauta tarawani na gaske Alhaji Bello kai ake tayayi mai hakuri da kawo da kai wa saura rabbi ya kara daraja masoyi dan ruwa ta babba sanna sannu mai kishi gumu wanda bai da san kai
gamza ki muje a lafiya dai gar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
Nasir dan farai shiga isuwata amini guda gadaruwata fis ambasada gwanin mutunci tisha faran niya tsatsan nagarta wakar nan ta daruwata babba kai ka zaka yi wadaruwata dan kasuwa da baya san mugunta dan mai zaman su sai a baibai
gamza ki muje a lafiya dai dar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
in ka gano su shi da dan ruwa ta komai nasu ba su yi da kashi soyayya bisa rukun amana Nasir dan farai shi ne da kanshi amintakar da na gaba irinta dan dan ruwa ta ya fadi da kanshi Alhaji Bello shi hudan ruwa ta rabbi ya kara ba kudin hadin kai
gamza ki muje a lafiya dai dar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
majaujawar mage ta tasu jeho ba ta ishe kudin dafi na cema mai ki mai yawa na hange hange mai nazari cikin nusu a himma talauniyar mazan bata matuta mai hasada wala da kai kake ma shi dan ruwa ta babbayin shiki ne rabbi tsare ka kai ta yin tsawon rai
gamza ki muje a lafiya dai dar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
mai martaba Allah ya taya ma dan Idris sun kuyan ka baba uban maza datti jaje a sannu turan giwa mu guyan ka baba jikan son baka rufe su jika yin waken ka san bazan gaza ba shehu ruwan dare ya game burane ba sarki kamar ka sai daga tai
gamza ki muje a lafiya dai gar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello dan ruwa ta babba rabbi ya jadaran kadan sarakai
gamza ki muje a lafiya dai gar na kaki madan bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi dade daren kadan sarakai Badar zazzauta ma mai dukansu dan ita ce ta kunshi da irinku masu azanci hikima da kwazo da hankali tuli ga ayyukanku Alhaji Bello da ruwa ta babba hasken rana ba a matraku launa sanda tambura nake ma karfe sada ma ka banda wakai
gamza ki muje ana fiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi ya ja daran kadan sarakai
ga iyalan ka gaye suwa nake yi Na ɗaruwa ta babba ban gushe ba Uwar gida Hajiya Farida Sannu Da jinjina na zuwa bazan bari ba Hajjatu Zainab gaisuwa nake Da amarya ga ɗaruwa ta babba ƴaƴayenka jinjina nake Gunzir arƙwarai bana ki ba Ibrahim Waliya ina yaba ma Dagun mai gidan musannu babba Maryama mai son gaskiya a yara yabo ake akan ki ba tsayawa Aisha ke daban cikin su yara domin ba ki san arai na babba Habiba Afra Habiba Sannu ɗan yara da tarbiya na baba Sahura Farha ban manta ba Sabta gunki ko ba a faɗi ba Fatima mai haƙuri da tausasawa Farfisa bazan ki jinjina ba Sai Amina mai kware jini na gaske Nur Alkunya gunki ya gaba ba Mai nasara ɗaruwa ta babba Alhaji Bello Shehu ɗan sarakai
Gamza ki muje ana fiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi ya ja daran
kadan sarakai Farfe san waka waka nake ma don kai martabar ka ba irinta kana da kirki mai dubun masoya ɗaruwa ta ba amaka wauta ga kasaita ga sanin mutane gyara kin zida raja da kanta Alhaji Bello da ruwa ta babba ga garga sa mai yawan dawakai
gamza ki muje ana fiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba
Gamza ki muje alafiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi dade daran kadan sarakai
Gamza ki muje alafiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi ya ja daran kadan sarakai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi ya kara martabar saraki Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi ya ja daran kadan sarakai
Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi dade daran kadan sarakai Gamza ki muje alafiya dai gar na kaki madam bace na gaske Alhaji Bello da ruwa ta babba rabbi dade daran kadan sarakai